Shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara na kan ziyarar aiki na yini biyu a kasar Ghana. A jiya yayin da shugaban ya sauko ya samu kyakkyawan tarbo yayin da aka zagaya da shi manyan titunan birnin Accra inda ɗaruruwar jama'a suka fito suka yi dafifi suna shiwa suna tafawa alamar yin marhaban lale da zuwa ta kasar Ghana. Yayin da suka gana a sarki da shugaban Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Nana Akufo-Addo ya bayyana matukar farin cikinsa ga amsa gurin gayyatar da shugaba Ouattara ya yi, sa'an nan ya bayyana da imaninsa ga irin alhairar da yake jin kasar Ghana da Cote d'Ivoire za su samu bayan gabatar da sakamakon hukuncin kotun kasa da kasa na shari'ar ruwayen teku. Shugaba Akufo-Addo ya jinjina wa bakon nasa dangane da irin dattako da ya nuna bayan bayyana da sakamakon shari'an, yake a yayin wannan shari'an mun fahimci cewa mun shiga wani mawuyacin hali tsakanin mu da Cote d'Ivoire, to amma sai mun kai amfani da shi a matsayin gimshikin ƙara ƙarfafa dangantakar mu.
A delicate moment when it came to this dispute over our maritime border.
Mun fahimci cewar akwai mawuyacin hali yayin da aka samu sabani game da iyakokin ruwayenmu, to amma da takunka abokantakarka da kuma la'akari da makoman kasashen namu guda biyu ya sa mun ka iya rinjayar wannan mawuyacin lokaci, kuma muka yi amfani da shi a matsayin gimshikin ƙara ƙarfafa dangantakarmu, in ji shugaba Akufo-Addo. A bangaren sa shugaba Alassane Ouattara ya nuna godiyarsa ga shugaba Akufo-Addo game da wannan gayyatar, ya kuma godewa Ghana da karban ƴan gudun hijirar Cote d'Ivoire yayin matsalar da kasar ta shiga can baya.
Mr. President, I'd like to tell you to what extent we as Ivorians are very much touched by the hospitality.
Ya kai shugaba, ina son bayyana maka ya matsayin da mu ƴan Cote d'Ivoire muka zaƙo da kyakkyawar karɓa da kulawa da kuka yi mana, irin yadda kuka karɓi al'ummarmu hannu biyu yayin da ƙasar mu ta shiga cikin mawuyacin hali. Ƙasar Ghana ta buɗe hannayenta ga al'ummarmu nan ƙasar, wannan wani abu ne da zai dawwama cikin hankalinmu, kuma wannan kyakkyawar abu ne da za a ci gaba da shi. A wata ci gaba kuma, ƙasashen biyu waɗanda su ne kan gaba wurin noman koko a duniya sun kulla wata yarjejeniyar aikin haɗin gwiwar da zai sa su ci amfanin zafarsu. Kasashen biyu na sarrafan kashi 65 na kokon duniya, amma a shekara ta 2015 kasashen biyu dududu abinda suka samu shine dala miliyan 5.75 yayin da chocolate duniya ya kama dala biliyan 100. Akan haka shugabannin biyu sun kuduri aniyar yin aiki tare yadda manomansu za su yi hamdala daga abinda suke samu na nomansu. Yau din nan shugaban na Cote d'Ivoire zai koma gida. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.